La cible doit être toujours verrouillée.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 7 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
To Ibrahim, rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yau Litinin a wuraren ƴan kungiyar Hamas a fadin zirin Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas din ta kai a kudancin Isra'ila wanda ya janyo yakin Gaza. An dake takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a Iran bayan da hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace. Sojojin Ukraine sun kai wani hari a yau Litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin Crimea da Russia ta mamaye.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji shirin Najeriya na kwasar ƴan kasar daga Lebanon mai fama da rigingimu.
Shawara shine duk inda ɗan Najeriya yake a wannan guraren Palestine ko Lebanon ko Israila to tattara nashi ko ya koma wani ƙasa makwabciya ko ya koma gida Najeriya.
Za kuma a ji inda aka kwana game da makomar masu zanga-zangar kiran gwamnatin kasar Ghana da ta hana galamsi wato haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da aka kama su.
To yau inda masu zanga-zanga an fara kama su ana kai su kotu na yanka musu kwanaki gidan yari, ma'anan maganar shi ne ba batun zanga-zanga kenan.
Sannan za a ji wani rahoto kan yadda gwamnatin kasar Kamaru ta fara kwace fasfo na manyan jami'an gwamnati da ake zargi da almundahana saboda kar su arce. Kamar kowane yammacin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, inda yau shirin ke duba halin da ake ciki game da yajin aiki da malaman jami'ar jihar Gombe ke yi. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu inda hali, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yau Litinin a wuraren ƴan kungiyar Hamas a fadin zirin Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas din ta kai a kudancin Isra'ila wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a kasar Lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin gabas ta tsakiya. Wuraren da aka kai wa harin sun hada da wuraren harba rokoki na Hamas. Hamas ta fada a yau Litinin cewa ta harba rokoki kan Tel Aviv, wato birni na biyu mafi girma a Isra'ila, da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar Isra'ila daga kudu. Isra'ila ta bada rahoton cewa ƙararrawar gargaɗin hari ta sama ta tashi a Tel Aviv da kuma tsakiyar Isra'ila saboda makaman da aka harba daga Gaza. Rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce ta kai hare-hare akan wuraren da kungiyar Hezbollah ke amfani da su a Lebanon, ciki har da birnin Beirut da wasu sassan kudancin Lebanon da kuma kwarin Beka. Wasu rokoki da ƴan kungiyar Hezbollah suka harba sun taɓa birnin Haifa da ke arewacin Isra'ila, inda kafofin yaɗa labaran Isra'ila suka ce akalla mutane 10 sun jakkata. An dage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a Iran bayan da hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace, kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka bayyana a yau Litinin. Lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da safarin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya. Dama a baya wani mai magana da yawun hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman Iran har zuwa karfe 6 na safe a gogon yankin a yau Litinin daga karfe 9 na daren jiya Lahadi. Bayan tabbatar da cewa babu wani hadari tattare da tashi da saukar jiragen sama da hukumar kula da safarin jiragen sama ta yi, an janye dukkan takunkumin da aka sanar na soke zirga-zirgar jiragen, kuma an ba kamfanonin jiragen sama izinin su ci gaba da gudanar da ayyukan zarga-zarga a cewar kafofin yada labaran kasar sa'o'i 6 kafin karewar wa'adin matakin sanya takunkuman da farko dai an soke tashin jiragen sama ne saboda dalilan kariya kamar yadda kafafan yada labaran kasar suka ambaci kakakin hukumar na fada ba tare da bayar da karin bayani ba Sojojin Ukraine sun kai wani hari a yau Litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin Crimea da Russia ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Russia ta sanar a yau Litinin cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Russia guda 12 a yankin Crimea da kuma wasu a yankunan Belgorod, Kursk, Bryansk da Voronezh na Russia. Ukraine ta sha kai hare-hare akan wuraren sojojin Russia a Crimea tun bayan da sojojin Russia suka kaddamar da gagaruman farmaki a Ukraine a farkon shekarar 2022. Hare-haren sun kawo cikas ga ayyukan jiragen ruwan Russia a tekun Bahar Rum. Jami'ai a Kyiv babban birnin Ukraine sun ba da rahoton wani hari da jiragen saman Russia suka kai a birnin a yau Litinin. Magajin garin birnin Vitali Klitschko ya faɗa ta kafar Telegram cewa barbashin rokokin sun fada akan gundumomin Kyiv da yawa amma ba a samu rahoton asarin rai ba. Gwamnan yankin Cherkasy na Ukraine ya ce na'urorin kariya ta sama sun harbo jiragen saman Rasha marasa matuki guda uku yayin da shi ma gwamnan Mykolaiv ya ce an harbo wani jirgin mara matuki a yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin kasar ke shirin kwasar ƴan kasar daga kasar Lebanon mai fama da yaƙi da rigingimu. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
Because we don't know the net target of the Israeli. Like yesterday now, the bomb over the...
Ba mu san inda hari na gaba zai shafa ba, kuma bayanan da muke samu daga Hezbollah na nuna har kama karantu da asibitoci da mutane ke samu mafaka na fuskantar hari, inda ya rutsa da mutane da dama. Da haka ba mu sani ba kafin yiwuwar hari ya shafi filin jirgi ko jirage su dakatar da tashi, ya dace 'yan Najeriya su fice. In ji kakakin hukumar kula da 'yan Najeriya ke tare NITCOM Abdulrahman Balogu. Kakakin na NITCOM ya ci gaba da cewa ba mu san lokacin da jiragen fasinja za su dakatar da shiga Lebanon ba don ba wanda zai so tutsawa waje mai hatsari. Gwamnatin Najeriya dai bata ambata lokacin da za ta tura jirgi don kwaso mutanen ba don ba mamaki rashin samun adadi mai yawa ka iya kawo tsaikon wannan aikin. Pastor Simon A.S. Dolly da ke jagorantar kungiyar Kristocin Najeriya Arewa ta Tsakiya matsayin sakatare kuma ɗaya daga wakilai kuma ziyarar ibada Urshalima ya buƙaci dukkan 'yan Najeriya a Lebanon su kauce zuwa tudun mun tsira har zuwa lafawar fitinar.
Muna roƙo su wanda suke wurin domin da yawa aka ce sun kisu irista da su dawo. In sun gama da su iya su dawo ba, to su nema ƙasa mai sassauci wanda ba rigimo kamar Jordan da sauransu su koma. Bayan rigima sai kuma su koma wannan Lebanon. Amma wannan zaman su a wurin yanzu bai yi ba, domin ka san farkon rigima baka san karshen shi ba. Addu'ar mu shine Allah ya kawo karshen wannan dukkan rigimon da ke faruwa a wurin.
Dan Najeriya da ke zaune a gabar ta Tsakiya Dr. Umar Idris Abega Kumo ya ce abu mafi ala yanzu shine 'yan Najeriya da sauran ma na kasashen Afirka su ba wa jami'an diplomasiyya haɗin kai a irin wannan yanayi don kare rayuwarsu.
To kasuwan sa ne dan adam, duk yanda ka bashi shawara wani ba zai kauka ba, wani sai ce ma shi baya anguwan da ake yin abin shi ba zai je koma ba, kaga ba za ka sa shi dole ba, amma dai ka yi iya kokarin sa ka gaya masa ka zo a mayar da ka gida in an gama yaƙi ka dawo. Kaga wannan fadan sai Allah ya san ranar ƙarshen ta. Abin ya fara bazuwa a kasashen Larabawa. So definitely shawara shine duk inda ɗan Najeriya yake a wannan guraren Palestine ko Lebanon ko Israel to ya tattara nashi ko ya koma wani ƙasa makwabciya ko ya koma gida Najeriya.
A baya dai an ga gwamnatin Najeriya ta kwaso 'yan ƙasar ta musamman ma ɗalibai da suka makale a Ukraine biyo bayan hare-haren Rasha da kuma mazauna Sudan biyo bayan arangamar shugaban gwamnatin soja Abdel Fattah Burhan da na 'yan sa kai Janar Hamdan Hameti Daglo. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
An kashe akalla 'yan kasar China biyu, wani kuma ya jakkata sakamakon tashin wani gagaruman bom a cikin dare a birnin Karachi dake kudancin Pakistan, kamar yadda jami'an kasashen biyu suka tabbatar a yau Litinin. China ta yi Allah ware da abin da tace harin ta'addanci ne, sannan ta buƙaci Pakistan ta gudanar da bincike sosai domin hukunta waɗanda suka kai harin. Wata sanarwa da ofishin jakadancin kasar China dake Islamabad ya fitar ta bayyana cewa an samu hasarar rayuka ne a yayin wani hari da aka kai akan ayarin motocin dake dauke da ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na Port Kasem a wajen tashar jiragen saman Karachi da tsakar daren ranar Lahadi. Hotunan da aka nuna ta talabijin sun nuna yadda fashewar ta lalata kusan dukkan kusassan motoci da yawa. Akalla jami'an tsaron Pakistan 10 da ke raka ayarin motocin su ma sun jakkata, a cewar 'yan sandan yankin. A ƙarshe, an kashe magajin garin babban birnin jihar Guerrero da ke kasar Mexico mai fama da tashin hankali a jiya Lahadi, ƙasa da mako guda da ya fara aiki, kamar yadda gwamnar jihar ta tabbatar. An kashe Alejandro Arcos kwanaki 6 kacal bayan da ya hau kujerar magajin garin Chilpancingo, birni mai yawan mutane kusan 280 a kudu maso yammacin Mexico. Daukacin al'ummar jihar Guerrero na alhinin mutuwarsa suna kuma tattare da bakin ciki da bacin rai sosai, a cewar gwamnar jihar Guerrero Evelyn Salgado Pineda a cikin wata sanarwa da aka sanya a shafukan sada zumunta. Ofishin babban lauyan gwamnatin jihar Guerrero ya ce ana gudanar da bincike akan kisan magajin garin.
To, a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bayan an dau lokaci ana ta cece ku ce kan buƙatar gwamnati ta sa baki a maganar kama masu zanga-zangar san wato zanga-zangar san kawo ƙarshen haƙar ma'adanan ƙasar Ghana ba bisa ƙa'ida ba, wanda ake kira galamse. Yanzu shugaban ƙasar ya bayyana matsayinsa. Ga Idris Abdullah Bako da cikakken rahoton.
Shugaba Akufo-Addo ya shaida wa gidan talabijin na France 24 cewa ba shi ne ke da alhakin kama su ba, abinda suka aikata ya sa aka kama su, kuma ba zai katsaladdan ga hukuncin da kotun ta yanke na ci gaba da tsare su ba.
I'm not responsible for jailing people in Ghana. The courts in Ghana are independent institutions.
Yace ba ni da hurumin daure mutane a Ghana. Kotuna a Ghana hukumomi ne masu zaman kansu, kuma haka suke tun tsahon wannan lokaci na jamhuriya ta hudu. Mutanen suna yin rashin da'a kuma an gurfanar da su a gaban kotu ce ta daure su, babu batun siyasa ko sa bakin bangaren zartarwa. Ya kara da cewa halayyar su ita ce ta sanya su cikin matsala da ƴan sanda da kuma kotuna. Attorney General kuma ministan shari'a Godfred Yabuwadami shine ya shigar da karar masu zanga-zanga 53 da aka kama a yayin da ake gudanar da zanga-zanga na kwanaki 3 da wani gungun matasa ya shirya daga ranar 3 zuwa 5 ga watan Oktoba 2024 domin matsin lamba ga gwamnati da ta yaki barnar muhalli da illa ga albarkatun kasa da suka hada da koguna da gandun daji da galamse yake haifarwa. Masana da ƙwararrun lauyoyi sun yi Allah wadai da rike masu zanga-zangar har fiye da awanni 48 ba tare da an ba da belin su ba, kamar yadda lauya Anas Muhammad ya shaida wa muryar Amurka
cewa a kama protester ko wani ne, kama shi a kulle shi either weekend ko holidays, ba kai shi court within 48 hours ba, long Ghana bai yarda da wannan ba. Na biyu, haka nan ne, asali directly ba mai gari ke prosecute ba, kuma directly ba attorney general ke wa police suka kama su.
Yunus Salahuddin Banjo mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Yace da ya kamata shugaban yayi la'akari da cewa manufar zanga-zangar na da kyau, domin haka da sai ya bada lamuni a sake su.
Abin tambaya shine ba shi da horomi, horomin kotu ne, amma sai mu tambaya menene bukatar wa'annan al'umma waɗanda yake suka fito suka yi wannan zanga-zanga. Ababan da suka fito suna bayyanar da shi na damuwa yana nan ko baya nan. Ruwa ya bata kowe bata ba, kasashe na noma ya bata kowe bata ba, rayuka ya salwata wata ko bai salwata ba. To yau in dai masu zanga-zanga an fara kama su ana kai su kotu, kotu na yanka musu kwanaki gidan yari. Ma'anar maganar shine ba batun zanga-zanga kenan. Abinda muke kira shine su waɗannan matasa a basu bail ko ma gida zuwa ga iyalansu.
Sai dai jami'in sadarwa na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Ali Kade bai amince da hakan ba.
To kaga wannan gaskiya ne kuma daidai ya faɗi as a lawyer. Menene qualification na amnesty ka fadi mutum as a president? Constitution ba shi hanya. Wadanga sun cancanci ya kai lokaci da ya basu haka, tambayan da zaka yi makanka kenan. To shi in ce bai kai lokacin ba, saboda shi zaka kaman ya gunta magana shi ce shi da ya bai hana wani yayin demonstration, kuma bai sa baki cikin abin da court ko police ke yi da yake su ma aike su kenan. Waɗannan ɗan siyasa ne da ake kasa ake basu taimako, suka tumo su kawo kan titi suke yin abin da bai kamata ba. Duka mun gani
wannan kalamai na shugaba Akufo-Addo ya zo a daidai lokacin da muhawarar da ta shafi galamsai ke ƙara ta'azzara, inda al'ummar yankin ke fama da gurɓatattun koguna da sare itatuwa saboda ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ke kokawa. Murƙushe galamsai na fuskantar ƙalubale ciki har da zargin cin hanci da rashawa da rashin aiwatar da dokoki. Masu zanga-zanga kuma na ganin gwamnati ba ta yin abin da ya dace wajen tunkarar lamarin, yayin da gwamnati ke ganin cewa yaƙi da galamsai na buƙatar sa hannun kowa da kowa da kuma bin doka da oda. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Idris, yanzu kuma bari mu kada kasar Kamaru, inda gwamnati ta fara kwace fasfo din manyan jami'an gwamnati da ake zargi da almundahana. Awwal Galba, gare ka.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara kwacewa manyan magaraban gwamnati fasfo ɗinsu domin hana musu watayawa a ƙasashen duniya. Gwamnatin tana buƙatar su zauna ne a ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin za a musu binciken kwakwaf. Hukuma masu yi wa waɗanda suke sace kuɗin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru shari'a TCS ta fara binciken waɗanda ake zargi da cin amanar gwamnatin ƙasar akan dukiyar gwamnati. Wannan ne ya sa na tambayi Alhaji Garba Abubakar, ɗan siyasa ne kuma mai mana'aji ne a ɓangaren jam'iyyar shugaba APC ko CPDM kan wannan al'amari. Ga abin da ya ce,
wannan hana su ƙara fasfon da aka rike ba wai an rike su ba, an kama su bane tukuna domin kada su fita ne sabila da a ci gaba da doko kuma abin da ake tuhuman su akai, don ba wai zancen jam'iyyar RDPC bane ko kuma wani abu ne wanda ya gano ƙasa, ba abin da ya gano RDPC a cikin al'amari. RDPC ba ta ce mutane an ba su tafiyar da abu ba su yi yadda suka gada maku.
Alhaji Ardanas shi ma ɗan adawa ne a jam'iyyar SNF ta jagoran ɗan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Nijan Burundi. Ga abin da ya labarta mana,
matsalar da muke da shi a Kamaru wato shi ne duk waɗansu ƙungiyoyin bincike da su ɗan RDPC ne suka saka ƙasar Kamaru ɗin, wato shi ya kasance duk wani binciken da za ku yi wato ba wanda za ku kai, ba za ku gan su kotu ba, ba za ku kai su ko ina ba, sai ku tura ma shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa kuma shi ne shugaban RDPC ɗin, yana matsayin shi na shugaban ƙasa kuma matsayin shi na shugaban RDPC. To kaga daga man wuya ya ce duk waɗansu takardu da za su yi, duk waɗansu ƙara da za a kawo ma RDPC, daga man wuya ne a ce ya ba da izinin cewa a kai su kotu. Wato shi zauna shi kasance cewa yana zaben mutanen da ji kai su kotu, kuma kotu din ma an tsara aka yi wata kotu da ake kira na musamman na wannan bincike. To kaga shi a ce mutum ya handa ma ya sati kuɗi, ya ɗibi kuɗi kamar biliyan 50 hakan nan, amma aka kai da wannan kotu shi ga ji an dawo da shi, an dawo da shi, an dawo shi yana tuhumar shi da kamar biliyan 2. Wato kenan wannan kotu su ma ya ba su abin da je ba su, kowa da kowa ya ɗiba ya tafi.
Malam Sabi Yoma don kungiyar wato hakkin bil'adama ne kuma suna yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Ni albisa na nazari ɗin na fahimci cewa gwamnatin ƙasar Kamaru waɗanda take kakkamawa ba kama su take yi domin sun yi laifi ba, kama su take yi saboda wato tana ganin sun zamo mata barazana.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa daje
ba sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam a cikin shirin namu da yau za ku ji inda aka kwana bangane da yajin aiki da malaman jami'ar jihar Gombe ke yi wanda ya shiga mako na hudu da fatan za a yi sauraro lafiya
kan ji mana ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
yanzu aka dai malaman jami'ar jihar Gombe sun shiga makonni kusan hudu kenan da yajin aikin sai baba ta gani bangare da rashin biyan hakokin su na tsawon shekaru da suka shude shugaban kungiyar malaman jami'ar Dr. Suleiman Salihu Jauro yayi wa wakilinmu Abdulrahman Muhammad karin bayani dangane da wannan yajin aiki da suka shiga
a takaice dai kamar yadda ka tambaya duk inda kaga ana yajin aiki ba ana yin ta bane saboda ana so a yi ta kuma ba wai a dadin rai bane matsaloli ne wanda aka gagara daidaitawa suka kai ga wannan to ita kungiyar mu kuma ta bi duk hanyar da ya kamata ta bi abu dai ba a shawo kanta ba to matsalolin kamar haka ne akwai memorandum of action da muka yi signing da gwamnatin jihar Gombe a 2021 watar January a lokacin da kudin makaranta na wata-wata da yake bada makaranta kamar subvention kenan ya gaza mu kuma muka hango matsaloli da university za ta shiga sai ne muka tuntube gwamnati don lokacin har ya kai ga ma kaman za a yi yajin aiki kaman haka dai sai aka samu maslaha muka shiga mu da yajejeniya kamar haka ta farko akwai maganan karin kudi na shigowa wata-wata na jami'a wanda da ita yake gudanar da tafiye-tafiye da harkan tsare-tsare da biyan albashi na ma'aikata da dai yadda university take gudanar da tafiyanta to mun ce wa yajejeniya da gwamnati a wannan lokacin da yake ana cikin yanayi na tattalin arziki yayi kasa za su bada naira miliyan 10-10 kari akan wannan kudin kowane wata har zuwa lokacin da tattalin arziki ya farfado kuma sai su kara wani abu a takaice dai university ta samu wannan na watan January da February a 2021 bayan nan kuma gwamnati sai ta dakatar da wannan akwai kuma matsala na biyu akan harka na wannan na kudi akwai yanayin aiki da ya shafi aiki na malamai wanda a ka'idar aikin in ka koyar da kamar kana faculty of science ko kana social sciences suka koyar da talibai ya wuce 30 to kai aikin da ya wuce naka don haka kuma ya kamata a biya ka abun da ya dora akan wannan aiki to kuma kaga yadda sha'anin jami'o'in yanzu suke sai kaga malami daya yana koyar da yara dalibai 2,500 haka dai bayar da bata kamawa ba ma inda zaka je ka samu cewon akwai malami daya yana koyar da dalibai 30 a jami'an nan babu ita sai wannan kudin wannan sai ya jawo wannan hakokin malamai da suka yi aiki fiye da nasu ya taru da yawa to a cikin wannan yarjejeniya gwamnati sai ta yi alƙawarin cewon nan take za ta bada naira miliyan 250 a shekara ta 2021 kenan sauran kudin kuma da ya taru duka za su dauke ta a budget na 2022 wanda sai a biya sai kuma suka sake daukan wani mataki na gaba suka ce to ai in ma yana taruwan ai za a samu matsala sai muka kai wa yarjejeniya da su cewa don saboda wannan kudin ya daina taruwa za su bada naira miliyan 250 kowane shekara da ita za a rika biya ana bada wannan to a takaice dai maganar da nake gaya maka tunda university ta karbi wannan kudin sau daya na 2021 kenan miliyan 250 to gwamnati dai har yau bata waiwaye mu akan wannan kudin ba akwai kuma matsala da ya shafi inganta aikin ma'aikata ka san yanayin aikin mu na nan na jami'a in kana da masters akwai matakin da ba za ka wuce ba in baka da PhD akwai matakin da ba za ka wuce ba akwai numban conferences da in baka je ba akwai shi ma za ka tsaya a wani matsayi dole sai ka yi to wannan abubuwan dawainiyan kuma duka yana kan tech fund ne university kuma ta girma shine muka kai alƙawari da gwamnati cewa daga wannan 2021 za su ke bada naira miliyan 50 to a takaice dai yanzu shekara hudu ya wuce ko kuma ba a ajiye a wannan ba to kaga matsala dai to wannan matsala na kudi kuma gaba daya da muka yi magana da shi yanzu haka ta haifar da wani babbar matsala a cikin jami'a wanda kudi naira miliyan kudi subvention da yake shigowa cikin makaranta wanda tana nan a yadda take tun 2019 har yanzu ba karin digo akai kaga yadda yanayin rayuwa ya soya to wannan kudin yanzu baya isa rike jami'a dole ka dawo jami'ar makarantar tamsa kowane department yanzu ita take cin gashin kanta take gudanar da take karban kudi a hannun dalibai wanda za ta gudanar da al'umuranta na yau da komai wanda ya janyo haka aka dora wa dalibai biyan kudi daga wanda yake biyan naira 700 har zuwa naira 50 bayan ya biya kudinsa kudin makaranta akai da ita yake gudanar da department to kaga dai matsalan da university take ciki yanzu
to sai dai kuma a tabakin kakakin gwamnatin jihar Gombe Alhaji Uba Misli ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta domin warware wannan matsala
ai ita gwamnati
gwamnati kam a kullum tana cikin aiki ne wato kamar da Bature yake cewa government is continuing kullum ana ciki wannan ayi wannan a warware wannan ne a shiga wannan a warware wannan a shiga wannan to haka su ma matsalar ta su haka take in an warware wannan suka zo da wannan a warware wannan haka ake tai kuma har wannan gabar da ake ciki so ba maganar abu yaki cinyewa mu dama abun ma da ya dame mu har muka nuna rashin jin dadin mu game da abun shine yadda basu bi hanyoyin da ya kamata su bi idan mutum zai shiga yajin aiki ba misali ai ana rubuta ma gwamnati zamu shiga yajin aiki saboda ba ku yi mana kaza da kaza ba wataƙila kuma har a kai ga matsayin da za a zo a rubuta cewa to yanzu mun bada ultimatum ko mun bada mun shiga warning strike na lokaci kaza so duk waɗannan ana yin su sai har a zo gabar da za a zo makura shine ta karshen karshe wanda ba abin nan ba shine anti strike to tunda ba ai hakan ba tunda haka ba mu damu ba tunda mun riga mun fara warware matsalolin su kwanan nan ba a jima ba majalisar zattarwa ta jihar Gombe ta yi zama a cikin haƙoƙin su da suke magana har gwamnati ta amince da a biya su kuɗi naira wajen miliyan 265 kuma alhamdulillah gwamnati ya sa hannu an amince da fitar da wannan kuɗin a biya su
to su ma ma'aikatan jami'ar ta jihar Gombe sun bi tsawon takwarorin su malaman jami'o'in domin shiga wannan yajin aiki kamar da shugaban nasu ya shaida ma wakilinmu Abdulrahman Muhammad
nana Comrade Ahmed A. Muhammad chairman na kungiyar da ba malamai ba na Gombe State University sune non academic staff union Gombe State University abin da yasa muka tafi yajin aiki saboda wannan wadansu matsaloli ne wanda muke da su shekara da shekaru wanda kuma gwamnati bata iya tawarware mana su ba so a dalilin haka mun yi shi a rubuce mun yi shi a magance mun kuma bibiyi gwamnati mun bibiyi wannan governing council mun bibiyi management matsalolin da na Gombe State University gaskiya suna da yawa wannan yanzu haka muna bin gwamnati bashin shekara 10 wanda ya shafi daga 2015 2016 da 17 da 18 da 19 2020 2021 2022 2023 da 2024 muna bin wannan gwamnati bashin wayannan na shekaru nan amma har yanzu ba a biya mu ba
to masararo anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Ruha Muhammad sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jolly Leather Gresham naku Babangida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani mako
dan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa
to gaishe ka da tawagarka jama'a sai amana afuwa fa ba za mu iya kawo muku wato ra'ayoyin masu sauraron mu ba saboda rashin lokaci da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to a takaice Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai har-hare ta sama a yau Litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a fadin zirin Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila, wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a ƙasar Lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin Gabas ta Tsakiya. Wuraren da aka kai wa harin sun hada da wuraren harba rokoki na Hamas. Hamas ta fada a yau Litinin cewa ta harba rokoki kan Tel Aviv, wato birni na biyu mafi girma a Isra'ila, da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar Isra'ila daga kudu. An dage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a Iran bayan da hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace, kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau Litinin. Lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya. Dama a baya wani mai magana da yawun hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman Iran har zuwa karfe 6 na safe agogon yankin a yau Litinin daga karfe 9 na daren jiya Lahadi. Sojojin Ukraine sun kai wani hari a yau Litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau Litinin cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Rasha guda 12 a yankin Crimea da kuma wasu a yankunan Belgorod, Kursk, Bryansk da Voronezh na Rasha.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wannan sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu na yanzu John Dryden ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalam.